بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وديا قال لما نبكي لهذا مؤمن سافيا فلحدي 30 غوات شعبان هجر المنظور صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو ديادة دليه بل 30 دبيو واندي دي دي دا 31 ga watan 7 shekara ta 2011 lissafin miladiya. Ci gaba da karatun mu na littafin Ar-Rahiq Al-Maktum Asirar Manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda insha Allah zai zama shine darasin mu na ƙarshe. Kasancewar Ramadan ya zo hatman insha Allah gobe, za mu tsaya kan abin da muka karanta yau insha Allah. Za mu ci gaba kuma bayan Ramadan bi idin Allah ta'ala. Kuma ba laifi a sanar yanzu cewa insha Allah Allah ya kai mu yau bayan la'asar za mu fara darasinmu na tafsiri a wannan masallaci kamar yadda aka yi shekarar da ta gabata cikin yardar Allah insha Allah. Allah madauki taimake mu. Maganar kafin in fito ina wajen awa daya an yi taimun wayoyi daga wurare da yawa, ana zancen wasu suna cewa sun samu labari ta wani gefe nasu cewa an ga wata. Hakikanin abin da ya kamata duk musulmi su dauka shine maganar ganin wata, kamar yadda aka sani a tsarin zamantakewar mu a Najeriya, mai ba da sanarwa akan an ga wata ko ba a gani ba shine sarkin musulmi. Lokacin da ya zama cewa mai ba da sanarwa ba, to bai kamata wani ya dauki wata sanarwa daga wani gefe ba. Wannan kokarin raba kan al'ummar musulmi ne kuma ba daidai bane. Shekara da shekaru ana samun kurakurai akan wannan, ko kuma maganganu akan wannan harka ta ganin wata. Kuma shi mai alfarma sarkin musulmi daga bara ya hana wannan tsari na cewa sai mutane sun yi bacci karfe 12 a zuwa ana cewa an ga wata. Kuma duk yayi haka ne don kokarin dakatar da irin wannan rudani tsakanin al'umma. Daga bayan an yi isha'i zuwa karfe 9 in ba su samu sanarwa ba, to ba wani wanda zai zo daga baya sai shi ya gani. Duk watan da ba a gan shi karfe 9 ba ya bada doka shi ke. Don haka za a cika Sha'ban ya zama 30 insha Allah gobe ne 1 ga watan Ramadan. Malamin ya fara da cewa awamilu sabri wath-thabat, abubuwan da suka sa haƙuri da tabbata ga musulmi bayan ko kuma duk da irin wahalhalun da suka sha a hannun wato mushrikai a Makka. Wannan abubuwan da malamin zai lissafa mana kenan a wannan wuri. Yace wa huna yaqifu al-halimu hayran, a wannan wuri duk mutum mai haƙuri zai rude ya rasa inda zai bi. Wa yatasa'alu uqala'ur rijali fima bainahum, nan mutum malami yana so ya mana magana ne akan abubuwan da suka gabata a baya na irin tsananin da musulmi suka shiga a hannun kafirai da cutarwar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa akan wannan addini din. Kuma duk da haka bai sa sun ce to kai tunda dai mutanen nan ba sa son addinin nan da muke yi, to mu daina mu zauna mu bi abinda aka saba ake yi iyaye da kakanni a bautawa gumaka. Wannan matsawa ka san idan ana matsa maka matsi ya kai matsi, wani idan akwai rauni a zuciyarsa bai gama gamsuwa da abinda yake kai ba, zai iya cewa to shikenan tunda dai abin yayi tsanani to in daina mana shikenan mu zauna lafiya. Sai zama cewa asalin shi abin da yake so shine ya zauna lafiya da mutane, ba wai ya zauna lafiya da Allah ba. To musulmi ba su yi wancan abun ba, ma'ana ba su juya baya sun ce bari su koma su bi abinda waɗannan mutane nasu suke so ba, sun tsaya akan addinin su duk irin wahalar da suka sha. Shine nan sai yake cewa duk mutumin da Allah ya hore masa haƙuri zai tsaya wato a rude ya rasa ina al'amarin nan yake ne. Kuma mutane masu hankali daga musulmi ko kuma kowa ma zai rika tambayar kansa yana cewa ma hiya al asbab wal awamil allati balagat bil muslimina ila hadhihi al ghayati al quswa wadanna sabubba ne suka sa musulmi suka kai irin wannan gaya matukar gaya na hakuri da juriya da tsayawa akan abinda wato suke kira zuwa gare shi wal hadd al mu'jiz min al thabat da kuma wannan haddi da akwai mu'jiza a cikin sa wato na tabbatar da suka yi sifa ce ta cewa kai akwai wata mu'jiza tare da su ma'ana wani abu ne da ba mai iya irin sa a ce an yi maka irin wannan azaba da kuntatawa da cusa maka damuwa da bakin ciki amma duk da haka kana tabbace kana tsaye akan abinda kai imani da shi kaifa sabaru ala hadhihi al ittihadat yaya musulmi suka iya hakuri akan waɗannan wato wahalhalu da cizgunawa da ake musu allati takshi'iru li sama'iha aljulud waɗanda wato fatar jiki za ta tashi tsikar jikin mutum za ta tashi idan ta ji wato ana yi ko tana jin labari kawai yanzu wani abin da muke karantawa a baya a wannan kwanakin ana abin da aka yi wa musulmi wani jin cewa an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wasu daga cikin sahabbai irin wannan abun yakan tada masa hankali ya ji cewa ya shiga damuwa tsikar jikinsa ta tashi a ce ya za a yi dan adam a yi masa abu kaza yau shine abin da ke nufi wa tarjufu biha al afidatu kuma sannan zukatan mutane su raurawa wa nazaran ila hadha alladhi yatakhalaju al quluba to saboda wannan abin da yake shiga zukatan mutane ya tasiri cikin su nara an nushira ila ba'd hadhihi al awamil wal asbab isharatan abiratan basitatan yace kasancewar wannan abubuwa suna da tasiri muka ga ya kamata mu ishara zuwa ga waɗannan sabubba sune awamil aka ce awamil ana nufin dalilai ko abubuwan da suka sa aiki wani abu kuma suna ce musu elements abin da ya jawo wani abu yayi tasiri shi ake ce ma amil ko awamil wal asbab da kuma sabubba amma yace ishara wato takaice kuma yar karama ba wai da zulfi ba menene dalilan da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a wancan zamani duk da irin azabar da ake musu suka tsaya suka yi hakuri suka tabbata akan musulunci basu ce sun fasa ba mun fahimci abin da ke so gaya mana dalilan muke so mu ji yace al-awwal dalili na farko shine al-imanu billahi imani da Allah yace inna sababar ra'is a lugar larabci abin da ya cancanta a ce ar-ra'is ba ar-ra'isi ba da abu ne da ya shahara mutane suna faɗi da yawa malamai suna cewa ba daidai ba ne yadda yake rubuce a nan shine ar-ra'isi sahihin larabci shine a ce ar-ra'is inna sababar ra'is wato babban dalilin da shine ya jawo musulmi suka yi wannan lamari na hakuri da juriya da tsayawa akan musulunci wato fi zalika awwalan wa bizati da kuma haqiqanin lamari yace huwa al-imanu billahi wahdahu shine imani da Allah shi kadai wa ma'rifatuhu haqqal ma'rifa da kuma sanin Allah din haqiqanin sani fal imanu al-jazimu idha khalaqat bashashatuhu al-quluba shi imani yankakke wanda babu kokonto idan dadin sa ya takuɗa da zuciya yazinu aljibala yanayin daidai da wato dutse wala ya tsufi ba tare da ya wato ya raurawa ba in dai mutum akwai imani mai ƙarfi a zuciyarsa to imanin nan nasa zai kai inda za a kwatanta nauyin sa wato a hissiyance za a samu cewa wato ya kai kimanin wato nauyin dutse babba ba tare da ya girgiza ba yace wa inna sahiba hadhal iman duk mutumin da yake da irin wannan imani al-muhkam tabbatacce kuma wato kintsatse a zuciya wa hadhal yaqin da kuma wannan sakankancewa al-jazim wanda babu kokonto cikin ta yara mata'ib ad-dunya zai dubi wato zai dauki wahalhalun da zai sha a duniya mahma kathurat diyawansu wa kaburat kuma duk girman su wa tafaqamat washtaddat duk irin yadda suka hauhawa suka yi tsanani to yaraha fi janbi imanihi a gefen imaninsa zai kalle su tahaliba a'imatan wata kainuwa ce kawai da take yawo fauqa sailin jarifin a saman wani ruwa mamako wanda ya kwaso ya sauko daga wato wanda Allah madauki ya zubo da shi daga sama kuma yake bi da gidaje yake kwashe su kaga irin ruwan da ake yi babba mai karfi wanda ke tafiya da gidaje ya biyo ta kwalluka gaba ɗaya gari ya cika da ruwa, ai idan ka ga wata kainuwa a kansa tana yawo ba komai mace ko, to abin da ake nufi kenan. Ma'ana ba ta kai tasirin da za ta dakatar da wannan ruwan a ce ta yi masa nauyin ba zai iya tafiya da ita ba. To musibin da musulmi suka haɗu da su a wancan lokaci, ka ɗauki cewa wannan ɗan kainuwa ce da take kan ruwan kawai ba wani abu bane. Yar damuwa ce za ta zo kuma za ta wuce, amma wannan ruwan mai ƙarfi nan yana kwatanta musulunci da shine ruwan mai ƙarfi. Imanin nan mai ƙarfi ya yi ƙarfin da babu wani abu da zai iya tsaye da shi. Duk wata yar damuwa da nan da can ba za ta hana tafiyar wato addinin musulunci ba. Ina fatan mun fahimci abin da ke misalin nasa. Yace in jaa liyaksira as-sududa, in ruwan nan ne mai ƙarfi da ya zo ya karye dam. In an ce as-sudud ana nufin wato jam'i ne na sad, as-sad shine dam. Mun san dai dam irin namu wani. Ai ana yin kwari ne don ruwa ya taru a samu ruwan da za a riƙa sha, shi ake cewa dam ko? Yawwa. To ruwa mai ƙarfi yakan zo ya karye dam, ya zama cewa ya tafi da shi, kuma ruwan da ke cikinsa shi ma ya ambaliya ya wani wurin. Almani'a mai ƙarfi, walƙila al-hasina, da kuma wato gine-gine da aka yi a kan dutse waɗanda suke masu ƙarfi aka yi amfani da su domin su ba da wato kariya. Fala yubali bi shay'in min tilka al-mata'ib, za ka ga cewa shi wannan irin imanin bai damu da irin waɗancan wahalhalu da tsanani. Amma ma yajiduhu min halawati imanihi, shi musulmi kai ba zai damu da abin da ke wato tafe da shi ko ya haɗu da shi na wahalhalu ba, tare da abin da yake ji a zuciyarsa na imani mai ƙarfi. Wa tarawatu iz'anihi, da kuma daɗin biyayyar da yake wa wannan addini ɗin da jawuwar da yake yi. Wato tafiya ce ta riga ta yi ƙarfi, ta shiga zuciya. Imani in ya riga ya zauna a zuciyar ɗan adam, duk yadda za ka yi da shi, da duka, da zagi, da cin mutunci, ba zai sa ya fasa ba. Amma idan ya zama imanin bai gama ƙarfi ba, to shi ne akan sa mutum ya canja ra'ayi saboda duka ko zagi ko cin mutunci ko raba mutum da aikinsa ko da matarsa da makamancin wannan. Amma idan mutum imaninsa ya tsaya tabbace, to duk abin da za ka yi masa a duniya, mutum nawa aka samu aka ɗaure su, wani ma aka sa mai share aka tsaga shi gida biyu ana cewa ya ce ya kafirta, ya ce ba zai faɗa ba. Duk da cewa ya halatta a shar'ance mutum ya faɗi kalmar da in ya faɗe ta kafirai za su kyale shi, kuma ya zama imaninsa yana nan game da Allah madaukakin bamu labari a cikin Alkur'ani. Amma an samu wasu saboda juriyarsu sun tsaya an kashe su, sun ƙi faɗar kalmar kafirci. Duk wannan ya tabbata a tarihi. Wannan me yake nuna maka? Yana nuna maka cewa mutum yana tsaye akan imaninsa, kuma ya yarda da abin da ya yarda da shi, duk abin da za a yi masa ba zai fasa ba. Wannan shine imani, kuma shine musulunci. Yace wa bashashatu yaqinihi, da kuma dadin wato yaqini da ya tabbata, ko farin cikin yaqini kai shine bashasha da ya tabbata a zuciyarsa. Shi yasa Allah madauki shi cewa fa amma zabadu, ita kumfa, fa yadhhabu jufa'an, sai ya tafi haka nan ba wani abu, ba amfani, ba komai, a bushe haka zai kaikashe ta sheke. Kumfa kana kallonta haka, ita da kanta za ta kare iska ta sheke ta. Iskar ma ba wata mai karfi ba, ka ba wa kumfa dan lokaci da kanta za ta sheke ta kare, babu ita. Haka ne wa amma ma yanfa'un nas, amma abinda zai amfani mutane shine ruwa mai karfi. Fayamkusu fil ardi, to shine ke zama akan kasa. Wannan kwatankwaci ne na imani da kafirci. Kafirci kumfa ce, hayaniya ce da harbowa, ƙoƙari ne na a yardar da wasu halittun Allah ba Allah ba. Haka kafirci yake. Duk wanda kaga yana kafirci, ƙoƙari yake ya yardar da wani ya yarda da shi ba Allah ba. Amma mai imani so yake Allah ya yarda da shi. Duk juzgunar da za ka yi masa yana nan abu guda, shi ne abin nan ɗin kwatankwacin da ake bayarwa, kamar yadda wato ruwa yake, haka zai tsaya wuri ɗaya ya amfani mutane. Ita kwa kumfa ka kyale ta, ka bata lokaci, yanzu za ta tafi ta tashi daga aiki. Yace wa tafarra'u min hadha sababi alwahid, daga wannan sababi da muka ji guda ɗaya, akwai wasu asbabun ukhra, sabubban daban wanda suke reshe ne daga cikinsa. Tuqawwi hadha as-sabat, wanda suke karfafa wannan tabbatar wal musabara, da hakuri din da juriya. Wahiya, to sai kuma ya kara wasu dalilai din banda dalilin imani da Allah. Wanne dalili ne kuma yasa musulmi suka sake tsayawa, wato suka tabbata basu karkace daga hanya ba? Na biyu yace qiyadatun tahwa ilaiha al-af'idatu, shugabanci ne wanda zukata suke son sa, sukata gaba ɗaya suna karkata suna jawowa zuwa ga wannan shugabancin. Ana nufin mai shugabancin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, in an samu matsala gunsa ake komawa shi ne mai cewa ayi, shi kuma wahayi yake aiki da shi, Allah ne ke ce masa yi kaza ka bar kaza, ja mutanenka ka ce musu kaza ka ce musu kaza. Duk shugabancin da yake akan wannan zai samu tagomashi daga Allah subhanahu wataala da goyon baya, sannan kuma zai samu kauna daga gurin masu goyon baya ɗin su mutane. Ma'ana idan mutum yana so ya samu soyayyar jama'a to ya bi Allah, in ya bi Allah ya bi dokokin Allah, Allah subhanahu wataala zai sa mutane su so shi kuma su bi shi akan abin da ke kiran su akan sa. Yace faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-qa'id al-a'la lil ummati al-islamiyyah, wanda shine shugaban wato safarin shugaba na gaba daya na koli, wanda ake cewa a zamanin irin ko in ce a yaren irin zamanin yanzu ko cewa shugaban koli ko shugaba mai cikakken iko, kamar da ake faɗi wato mai iko da irin nasa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake shine shugaban al'umma baki daya, bal lil bashariyati jam'a, kai ga gaba ɗayan dan adam ma shine shugabansu. Ya tamatta'u min jamalil khuluqi, manzo sallallahu alaihi wasallama yana da wasu kyawawan halaye, shine jamalil khuluq dai kenan, wa kamalin nafsi, da cika kamala ta rayuwa ta dan adam. Duk inda kake son dan adam a ce ya kai matuƙa ya cika babu tawaya tare da shi, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine gaban sa. Duk wani dan adam da ya cika ya batse ya cancanta a ce wannan mutum ne na haƙiƙa saboda halayensa da imaninsa da yadda yake mu'amala da mutane, to a ƙasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Wa makarimil akhlaqi, da kuma dabi'u waɗanda suke masu karimci masu daraja, wa shiyamin nabila, da halaye ne masu daraja har yanzu, wa shama'ilil karima, duk wannan maimaita kalmomi ne wanda yake ma'anarsu ɗaya, in ce shama'il da ashiyam da asamt da al akhlaq, duk wannan kalmomi ne mutaradifa ma'anarsu guda ɗaya a larabci. Yawwa, yace bima tatajazabu ilayhi alqulubu, Allah madauki ya hore masa waɗannan halaye ta yadda zai iya fusgar zukatan mutane da wannan halaye. Babu wanda zai mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji baya son sa. Duk kafircin mutum in yi mu'amala da manzo sallallahu alaihi wasallama zai ji cewa kai wannan mutumin mai gaskiya ne, wannan mutumin mai halaye masu kyau ne, wannan mutumin abin da yake kansa daidai ne, sai dai saboda kafirci kawai mutum ya ibi. Amma ba dai ya ji baya sha'awar halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, babu wannan. Sannan kuma yake cewa wata tafana dunahu nufusu, kuma sannan rayuka za su iya rabuwa da rayuwarsu, wato mutum adam zai iya rabuwa da kansa domin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin soyayyar da ake masa. To kaga duk shugaban, wanda shugaba ne ya taba samun irin wannan goyon baya daga mabiyansa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har wani daga cikin kafirai yake cewa yayi yawo ya ga yadda mutane suke goyon bayan shugabanninsu suke musu da'a, amma tunda yake bai taba ganin mutumin da mutane suke son sa ba irin Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sahabbansa suke son shi, ma'ana bai taba ganin mutumin da sahabbansa suke kaunarsa suke biyayya gare suke da'a gare shi irin Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a taba yi ba. Shi kadai ne wanda ko sallah ake yi in suka ji yayi kaki zai tofar da yawo za su miƙa rigarsu na kusa da shi, za su miƙa riga ya zama cewa ya tofa a cikin rigarsu saboda kwaɗayin a ce yawunsa ko majinarsa sun sa a bakinsa sun haɗe. Ka taɓa ganin ɗan adam da yawon nan? Ko mutum ya yi ga wani ɗan adam daban ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to bisa jahilci ne da kuma gunuwi da wuce iyaka da ya dauki wannan mutumin yana nema ya kai shi wani matsayi mummuna, amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbata komai nasa albarka ne, jikinsa a kowane bangare nasa albarka ne. Shi yasa duk mutumin da ya taba samun damar ya riki wani abu daga wato abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallaka, ko riga ko hula ko wani mayafi kai ko gashin da aka yi aski daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda ya riki wannan a cikin sahabbai boyewa suke yi kamar abin tarihi cewa sun riƙe wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda me? Saboda shi komai nasa albarka ne, Allah subhanahu wataala ya masa albarka, kuma ba a kiyasin wani wanda ba shi ba a kansa, duk wanda ba shi ba, daga Abubakar radiyallahu anhu zuwa duk mutumin da yake da rai yanzu musulmi, babu wanda yake da irin wannan falalar na cewa a nemi tabarrukinsa, a shafi jikinsa, a samu albarka banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine aqida ta musulunci ta hakikatan kuma ta gaske. Allah madauke ya taimake mu. To wannan irin halinsa mai kyau shine babban, bayan imani da Allah da kuma cewa da sakon Allah yake tafe, wannan shine babban abin da yasa ya samu irin wannan wato jan zukata din yayi musu tasiri nan da nan. Wa kanat ansibatuhu min al-kamal alladhi yuhabbabu lam yurzaq bimithliha basharun. Wannan abin da gane faɗa ne, cewa rabansa shine ansibatuhu, rabansa da ya samu, nasibi, nasibi jam'in nasibi ne, yawa raban da yake da shi min al-kamali, na kamala ta dan adamtaka, a ce ya sami kamala ta dan adam, alladhi yuhabbabu, wanda ake so, wanda ake son su saboda shi, lam yurzaq bi mithliha basharu, babu wani mutum dan adam da aka bashi irin waɗannan sabubban na kamala din ko kuma raban na kamala. Wa kana ala a'la qimmatin min ash-sharafi wan nubuli wal khairi wal fadli. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kere kowa yana kan kimmar matukar can saman duk wata daraja da halin kirki da daukaka da alheri da falala, kai duk abin da zaka yaba dan adam da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shi, kikenan sai ka rufe wato bakinka komai ya kare. Wa kana min al-iffati wal amanati was sidqi wa min jami'i subulil khairi ala ma lam yamtara wa lam yushak fihi a'da'uhu fadlan an muhibbihi wa rufaqa'ihi. Ya annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kame kai da amana da gaskiya kai da dukkan wata hanya ta alheri, irin ta yadda maƙiyansa ma ba su yi kokonto ba cewa a zuciyarsa akwai waɗannan abubuwan. Ma'ana kafirai maƙiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi kokonton cewa yana da irin waɗannan halaye na kirki ba, ballantana wato masu sansa da kuma waɗanda suke tare da shi. La tasduru minhu kalimatun illa wa yastaqinuna sidqaha, kalma ɗaya ba za ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai su sun tabbatar da cewa gaskiya ce. Duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da shi ya yi masa magana, to babu wani ɗan adam da ya taɓa jin cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ƙarya ne, har zuciyarsa yana faɗa. Waɗanda yake ba su yi imani da shi ba sukan ƙaryata shi ba don komai ba, kawai sai don ba sa son bin abin da yake faɗa, amma ba wai don hazzuci sun yarda da cewa abin da yake faɗa ɗin sun ga cewa ƙarya ba ne. Ya ce istama'a thalathatu nafarin min Quraish, wata rana wasu mutum uku daga Qurayshawa sun haɗu wuri guda. Wa kana qad istama'a kullu wahidin minhum ila al-Qur'ani sirran, kuma kowanne ɗaya daga cikinsu ya saurari al-Qur'ani an sahibihi, shi kadai a sirrance, wato sulalewa suke a wancan lokaci, kowa sai ya sulale ya koma gefe sai ya je yana sauraron Qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake karanta shi. To kowanne ɗaya daga cikin wannan mutum uku ya samu dama, ya labaɓe, ya ji Qur'ani. To sai kuma daga ba sai suka haɗu wuri ɗaya, da suka haɗu a thumma kashafa sirruhum, sai sirrinsu ya bayyana. Fasa'ala ahaduhum Aba Jahl, sai ɗaya daga cikinsu ya tambayi Abu Jahl. Wa kana min ula'ika thalath, Abu Jahl din kuma yana ɗaya ne daga cikin wannan mutum uku. Ma'ana Abu Jahl yana cikin waɗanda suka lallabe, suka ji Qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To sauran mutum biyu, ɗaya daga cikinsu sai ya tambayi Abu Jahl, sai yake cewa ma ra'ayuka fi ma sami'ta min Muhammad, me ra'ayinka dangane da abin da ka ji daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'ana me kake gani wannan Qur'ani da ka ji, me zaka ce ne akan sa, me ra'ayinka? Shine sai yake cewa fa qala, sai yace madha sami'ta, me ka ji? Tanaza'na nahnu, yace me naji kai, ni din me naji? Sai ga amsata, tanaza'na nahnu wa banu abd manaf ash-sharafa, da mu da banu abdu manafin inji abu jahal fa a cikin quraishawa shi ma sai ya ce da mu da banu abdu manafin tanaza'na mun yi jayayya ne a sharafa akan neman daukaka su suna son daukaka mu ma muna son daukaka af'amu fa at'amna sun ciyar da abinci sun ba wa matalauta sun taimaka wa mutane da dukiyar da Allah ya hore musu mu ma mun yi kaga mun sun hadu kenan anan ko wajen ciyarwa wa hamalu fa hamalna mun dauki nauyin mutane da hakuri da su da juriya sun dauka kai mu ma mun dauka wa a'tau fa a'taina sun bayar mu ma mun bayar mana in taimakon mutane ne sun bayar mu ma mun bayar hatta idza tajazabna tahazaina ala rukabi har sai da muka yi daidai wa daida kowa akan gwiwarsa ma'ana muka yi daidai matsayin mu daya da su wa kunna kafara sayri hanim mun zama kamar wato dokin jingina ma'ana mun zama daidai wa daida kowanne matsayin su daya babu wani wanda ya kai wani sunna dokin jingina ne ba shi da wata falala ba shi da daraja ma'ana da mu da su babu wani wanda ya fi wani abin da ke nufi kenan qalu wai sai suka zo suka ce lana nabiyun mu muna da wani annabi ya'tihi alwahyu min as-sama'i wahayi na zuwa masa daga sama kun ga ma'ana kenan da wannan banu abdu manafin suke so su daukaka su fi mu bayan da darajar mu dai da su to wannan shine kawai sababi amma ba wai saboda kawai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa ƙarya bane mun fahimci abin ma'ana kenan ashe hasada ce zancen na hasada ne zancen na kar a zo a wuce mu ne da daukaka wannan ita ce maganar Abu Jahal sababinsa da yasa ya kafirta kenan matsayin su daya da su banu abdu manaf mun san annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin banu abdu manaf yauwa to suna ganin cewa shi Abu Jahal yana ga da shi kabilar su da banu abdu manaf a cikin quraishawa sun kai matsayi guda duk alherin da wannan suke yi waɗannan ma suna yi abinda wannan suke ayyaba musu wannan ma suna yi sai da suka zama matsayin su daya daidai wa daida babu wanda yafi wani kawai sai abdu manafin washe gari kawai sai suka fito suka ce a mu muna da annabi to ya za a yi mu yadda mu hakura kawai da wannan shikenan dalilin sa kuna fahimtar sababin yawwa sai sai lana nabiyun yatihi alwahyu min as-sama'i famata nudriku hadhihi sai Abu Jahal ya ce to mu in an bar mu yin shi za mu kai wannan matsayi mun mai jinnan ma'ana su ba za su iya fitowa da wani su ma su ce gashi annabi ne a ne masa wahayi ba in muka yadda da wannan abun aka bar shi a gidan Abdul Manafin cewa ga annabi a cikin su a ne masa wahayi to kuma ai sun fi mu kenan to mu kuma ba za mu bari su fi mu ba wannan sababin da kake gani shine sababin mafi yawa daga cikin masu kafirci mafi yawa ba wai duka ba da yawa daga cikin mutane abin da ke hana su su yadda da musulunci su bi shi shine suna ganin masu musuluncin nan makaskanta ne dan me za a ce yau sun zo sun fi su shikenan abu wannan tarihin haka yake tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu wanda duk baya san abin da kake kai asalin ka yake kallo ya za a kai a zo a ce wai alheri ba zai zo ba sai ta hanyar ka kai wane ne dan wane ne shine wannan abun yana da cikin sababi yawa to haka nan Abu Jahal ya bayyana da bakinsa sababin da yasa bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce wallahi la nu'minu bihi abadan sai wallahi ba za mu imani da shi ba har abada wala nusaddiquhu kuma ba za mu gaskata shi ba dalili ya bayyana wa kana Abu Jahal yaqulu kai Abu Jahal ma ya kasance yana cewa يا محمد إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به يا جماعة مسجد شيء قل قل شو أبام قال يا تاك بك تبك قال يا با أما وانا أبين كذو ده شيء بيك قال يتاوى تومي قال يتاوى شيء أنا أيان قال يتا عند كل من نجوا نفتح ما زنا شو أقولي قس كياي تولند نجوا ده وتا in kun yadda cewa ban taba ƙaryar ba sai ku karbe ta ita ma da ina ƙarya ba zan wannan ƙaryar ba kuma musamman ƙarya ga Allah mutumin da bai wa dan adam ƙarya ba bai zo ya ce maka alhaji wani ya ce kaza ba malam wani ya ce kaza bayan bai faɗa ba ya za a yi zo ya rasa wanda zai wa ƙarya sai Allah ya zo ya ce maka Allah ya ce kaza bayan Allah ne yana da wuta zai sa mutum a ciki kaga wanda ya ji tsoron yake jin kunyar, yake jin nauyin yi wa dan adam ƙarya, wa nesa yake da a ce yewa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya. Ballantana zababban manzo da Allah ya zabe shi dan ya zama wato mai kawo sako daga gare shi. Shi yasa ya ce fa anzalallahu a lokacin nan da Abu Jahl ya faɗi wannan, sai Allah yake saukar da aya yake cewa fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Lalle su ba sa ƙaryata ka, sai dai azzalimai ayoyin Allah din suke wato jayayya da su, suke musunsu, suke ƙaryatawa. Wa gamazahu sallallahu alaihi wasallam al-kuffaru yawman 3 times. Mun karanta a baya cewa sun tsokane shi har sau uku ko lokacin da suke zaune a jikin ɗakin Ka'aba din nan. To shine nan zai maimaita wasu daga cikin waɗannan abubuwan da suka auku a baya. Faqala fi thalithati, na uku da suka tsokane shi suka gaya masa mummunan maganan nan, sai ya ce ya ma'ashara Quraysh, ya ku Qurayshawa, ji'tukum bidh-dhabhi. A wancan ya ce wallazi nafsi biyadi laqad ji'tukum bidh-dhabhi. Ko yawa nan ya butsire abinda muka karanta a baya din, ya ce wallahi na zo muku da yanka ne, ma'ana in kuna tsammanin laɓa-laɓa ne lamarin namu, to wallahi ku canja ra'ayinku. Shine yace ji'tukum bidh-dhabhi, nazo muku da maganar yanka ne, ma'ana akwai jihadi, akwai yaki da zai faru tsakanin mu duka. Tun daga lokacin kuma sai suka sha jinin jikin su cewa wannan mutumin fa da gaske yake, abin nan ba wai na wasa bane, ba maganar hauka bane, ba kuma maganar neman duniya bane, ba maganar neman wani matsayi bane, wato ko dukiya. Fa akhadhatuhum tilka al-kalimatu, sai da wannan kalma ta kama su, ta tsorata su, ta razana su, hatta inna ashaddahum adawatan, sai da ya zama wanda ya fi su tsananin adawa ma, yarfa'uhu, yana zuwa yana kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mun karanta shi a baya ko? Wanda ke dai kun manta duk. Kun manta? Waɗanda suka yi ta'aliki, wannan kalmar ma ita ce mana amfani da ita, yarfa'uhu, ba yarfa'uhu bil aini ba. Arrafa shi ne at-taskin, mutum ya riƙa kwantar da hankalin mutum yana rarrashinsa, sai da wanda ya fi su tsanani ɗin ya zo yana rarrashin manzo sallallahu alaihi wasallama, cewa ba komai a mu ba haka muke nufi, da Allah ka kwantar da kai haƙuri kawai je ka shi kenan, tun da ya gaya musu wannan magana ɗin. Bi ahsana ma aw bi ahsani ma yajidu indahu, da mafi kyawun abin da yake tare da shi na iya wato magana. Walamma alqaw alaihi sala jazuri, lokacin da suka jeho masa wato tumbin raƙumi, wa huwa sajidun, lokacin da yake sujada, da'a alaihim, yayi musu addu'a, ma'ana yayi addu'a akan su mummuna, fa dhahaba anhum adh-dhahik, sai dariyar da suke yi da wargin da suke yi ya tafi. Wa sawarahum al-hammu, sai zama cewa wato bakin ciki da wal qalaqu, da rashin kwanciyar hankali ya hau kansu, wato ya yi saitara a kansu. Wa aiqanu annahum halikun, suka tabbatar da cewa su halakakku ne. Wada'a ala Utbah ibn Abi Lahab, ya kuma yi addu'a akan Utbah ibn Abi Lahab, falam yazal ala yaqinin min liqa'i ma da'a bihi alayhi, ya zama cewa shi Utbah ibn Abi Lahab din yana nan bai gushe ba, yana da yaqini akan cewa abin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a akai zai same shi, kuma sai da ya same shi. Kun tuna kissa wacce ce cewa zaki zai cinye shi ko? Yawwa, duk wannan malamin yana dawo mana da paper ne dan mutuno cewa ga fa'idin abin da aka yi. Wato so yake nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da wani abu wanda abokan gaban gasa sun tabbatar da cewa da gaske yake yi, amma duk da haka ba su yi imani ba. Yawwa, shine sai yake cewa hatta innahu hina ra'al asada, har sai da lokacin ma da shi Utbah ya ga wannan zakin kala, sai ya ce qatalani wallahi muhammadun wa huwa bi makkah, wallahi muhammad ya kashe ni gashi ko yana makka, ni gani ashab. Ai mun tuna wannan ko? Yawwa, duk da yake na san wasu sun manta nan can. Tayyib, yace wa kana ubay ibn khalaf yatawa'aduhu bil qatl. Ubay ibn khalaf ya kasance yana wato tsorata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa zai kashe shi. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bal, yace ba kashe ne za ka yi ba, ana aqtuluka insha Allah, ni ne zan kashe ka insha Allah. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Ubay ibn Khalaf. Falamma ta'ala Ubay fi unuqihi yawm Uhud, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soki shi wannan Ubay ibn Khalaf din a ranar yakin Uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya soke shi a wuyansa kamar yadda ya gaya masa a Makka cewa ni ne zan kace ka to a ranar yakin Uhudu ko haka ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya cika masa wato takobi a wuyansa wa kana khadsan ghayra kabirin a lokacin nan ya zama wato ciwo ya ji masa ba babba ba a lokacin cika masa da yi bai kashe shi a lokacin ba ya ji masa rauni ne ba kato ba ba mumuna ba ka to a lokacin nan kana Ubay ibn Khalaf shi Ubay ibn Khalaf din ya kasance yana cewa innahu qad kana qala li bi makkata a lokacin sai da ya tuna cewa shi dama ya gaya mun a Makka ana aftunuka cewa ni dan kashe ka fa wallahi law basqa alayya la qatalani yace wallahi da ya ko tofa mun yawo yayi na tabbata da ya kashe ni shi fa Ubay ibn Khalaf yake fadin wannan yace dama ya gaya mun a Makka zai kashe ni ni na tabbata ba wai suka wannan da yayi mun ba ko tofa mun yawo yayi na tabbata zai kashe ni ku ga ashe kenan suna da yaqini akan cewa wannan annabi ne mun fahimci abin yace wa sayati wannan zai zo a maganar kissar yakin Uhud insha Allah wa qala sa'd ibn mu'az wa huwa bi makkah a lokacin yana makka ya gaya wa ubayy ibn khalaf akwai kuma umayyah ibn khalaf dukkan su kafirai ne yawa laqad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yana cewa innahum lalle su ay su muslimi qatiluka za su kashe ka yace yana gaya masa sa'd ibn mu'az ne yake gaya wa umayyah ibn khalaf yace naji muslimi suna cewa za su kashe ka mun fahimta zancan fa faza'an shadidan sai ya tsorata mai tsanani wa ahida Allah ya khruja an makka yace ni ko za ka kawari ba zan fita daga makka ba tunda dai musulmi sun ce za su kashe ni lalle ba zan fita daga makka ba wannan fa a lokacin da suke kuntatawa musulmin ne fa ake fadin wannan abu kaga wannan dole kai mamaki yaya mutanen da ake kore su daga gida ake tuka dukan su ake zagin su ake ci musu mutunci annabin su ana zuba masa tumbi aka ana kwara masa rairayi a kansa yaje gida yarsa tana wankewa mutanen da ake musu wannan irin kaskancin a ce kuma suna fadin za su kashe mutum kaga ashe ya nuna cewa hakika sun taki wani abu takar wani abun nan shine akan gaskiya suke da wahayi suke aiki akan shiriya suke jagoran su kuma da gaske yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walamma alja'ahu abu jahl yayin da abu jahl ya tilasta masa lil khuruj ya tilasta masa sai ka fita yawm badr ishtara ajwad ba'irin bi makkata li makinahu min al-firar kun ga abin da aka yi ran da aka go ba sai ba zai fita makka ba shi Umayyah ibn Khalaf to sai Abu Jahl yace wallahi baka isa ba da yaki ranar yakin Badar sai da yazo sa shi a gaban shi wallahi sai ka fita yakin nan sai an yi da kai ba za ka je ka tura mu mu sha wahala kai kana zaune a gida ba shine yaje ya sami abin nan ajwad ba'irin ya sami raƙumi mafi kyau mai ƙarfi a Makka yi makinahu min al-firar don ya samu damar wato da zai gudu wa qalat lahum ra'atuhu sai matarsa ta ce da shi ya Aba Safwan wa qad nasita ma qala laka akhuka al-yathrabi ka manta abinda dan uwanka mutumin madina nan ya gaya maka ne sa'd ibn mu'adh ai mutumin madina ne ko yana cikin al-ansar yawa amma ai mutumin umayyah ibn khalaf ne kafin musulunci to sai da ya gaya masa cewa musulmi fa za su kashe ka to shine yace ba zai fita daga Makka ba Abu Jahl yazo ya tilasta masa sai da ya fita wai sai ya samu raƙumi dan ya gudu ba za shi Badar din ba ko shine matarsa tace kai ka manta abinda mutumin nan naka abokinka mutumin Yathrib ana nabin Madina inda sunanta kenan da ko sai ce wannan mutumin Madinan abokinka ba ya gaya maka cewa musulmi za su kashe ka ba qala la wallahi ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariban yace ba na san wato ƙetare tare da su sai kusanci ma'ana ba na san ya zama cewa na fita din tare da su na san wannan abin da aka faɗa cewa gaskiya ne to amma ba zan fita tare da su ba sai dai ya zama muna kusa dai da juna ina hango mai zai gudana to kuma duk da haka bai tsira ba sai da ya je Badar din kuma sai da aka kashe shi yace haka za kana halu a adaihi sallallahu alaihi wasallam haka halin wato makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amma ashabuhu su kuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rufaqa'uhu da waɗanda suke tare da shi faqad halla minhum mahall ar-ruhi wan nafs shi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya zama ya koma kamar shine ransu, shine jikinsu, shine komai nasu. Babu abinda za su yi babu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa shaghala minhum makan alqalbi wal aini, ya sai da ya tsaya a matsayin zuciya da ido, ma'ana shine komai a gare su. Fa kana alhubbu sadiqu, sai da zama wato soyayya ta gaskiya din nan da suke masa. Yandafi'u ilayhi indifa alma'i ila alhuduri, sai da zama kamar yadda ruwa yake tunkuda zai gangaro, hakanan zukatan sahabbai suke duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi haka za su je su aikata shi, saboda tsananin soyayyar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kokarin su shine su yi biyayya gare shi, kokarin su shine su yi da'a ga abinda ya umarce su, wanda Allah madaukaki ya bashi umarnin cewa ya gaya musu. Dan haka kullu tsananin soyayya suke gare shi, wanda duk zai tuhumi soyayyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da'a su gare shi, ko dai ya zama bai karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, idan cewa bai karanta littafan tarihi da kuma mawaqif na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mawaqif na sahabbai yadda suka mu'amala da shi ba, tsintayoyi na wasu abubuwa, saboda a lokacin da yake karantawar abinda yake so din shi yake nema, shi yasa ya zama cewa bai ga sauran alherin ba, ko kuma ya zama cewa yana da mummunan nufi. Da mamakin addinin musulunci ne abinda yake so shine ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tuhume shi da cewa bai iya tarbiyar mutane ba. Yace wa kanatin nufusu tanjazibu ilaihi, kai zukata sun zama cewa suna jawowa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Injizabal hadidi ila al-maghnatis, yadda karfe yake jawowa zuwa ga mayan karfe, ai mun san mayan karfe ko maganatisu, idan aka ce ga karfe gashi ya kuke gani yanzu nan zai jawo shi, to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jan rayukan mutane. Inda ya mu'amala da kai yanzu zaka jawo zuwa gare shi, ka ji cewa ka damfara da shi, ka yadda da shi, ka yi imani da shi, kana kan abin da yake kai, duk abin da ya dora ka aka kuma zaka bi kowane iri. Haka wato tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Har wani mawaki yana cewa fasuratuhu huyula kullu jismin, huyula kullu jismin wa magana wa magnatisu afidatir rijali. Suratuhu, surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, huyula kullu jismin shine haqiqan kowane jism, kowane jiki, ma'ana ya zama kamar shine gangar jikin kowane mutum. In an ce huyula ana nufin asalin haqiqanin zatin mutum. Yawwa, sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar shine kowanne dan adam, ma'ana wannan wato kaiwa matuka ne wajen iya suranta abu a gun masu adabi. In aka ce abu ya zama kamar kai, ka zama shi, ya zama shi, ma'ana ya kai matukar yadda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukar abubuwan, haka sahabbansa suke daukar abu. Mun fahimci abu? Ma'ana yadda imanin yake a zuciyarsa, yadda baya kokonto dangane da Allah da addinin nan, to haka ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma haka suke, sun dan faru da shi kamar su din su ne shi, kamar shi din shine su. Mun fahimci abu? Shine abin da ke fi da huyula kulli jismin. Kuma sannan yace shine wa magnatisu afidatir rijali, shine kuma shine magnatisun da ke jawo rayukan ko kuma wato zukatan mutane ya zama cewa suna son sa, suna kaunar sa, kuma suna jawowa zuwa ga abinda yake kiran su zuwa gare shi. To mu kai ga inda nukta ta uku, duk da lokacin ba zai ishe mu gama waɗannan abubuwan ba, suna da yawa, musamman malamin yana cika zance da yawa da larabcin adabi, duk shi yasa za ka ga abun yana wato dadewa, kuma wasu abubuwan zai iya fadar su da kalma ɗaya amma sai ya maimaita maka kalma biyar saboda kwarewarsa wajen larabci, kuma duk abu ɗaya yake so ya fada. Yace wa kana min athari hadha al-hubb wattafani annahum kanu, amma ni dai ina fata kuna fahimta, ina matukar kokarin in ga cewa kalmomin an fade su yadda dai za a fahimce su a Hausance. Ana ganewa? To wanda suke da rike da littafi kuma abinda suka ji an fassara abu ba sai an tsaya kowace kalma an fade asalin gadi take ba, da gadi da fassara take ka iya ta'aliki saboda ka rike, dan yana amfani da kalmomi sosai manya. Yace wa kana min athari hadha al-hubb wattafani, kuma daga cikin tasirin wannan soyayya da kuma sallama rayuwa gaba daya shine tafani, sallama rayuwa ya zama cewa ka sacrificing gaba daya rayuwarka zuwa ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira. Daga cikin tasirin wannan annahum kanu la yardawna an tandaqa anaquhum, sun yadda a ce an rugurbuza wuyansu, ma'ana ya zama cewa an nike su, shine tandaq, ya zama cewa an kashe su, sun miƙa rayuwarsu duk abin da za a yi musu akan wannan addinin, ayi musu wala yukhdash lahu dhufrun. Amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada a yafice shi koda wato a farshen sa ne, kada a ce ya ji ciwo koda a farshen sa ne, aw yushaku shauka, ko kuma a ce ya taka kaya, ko ba haka sahabban sa suke ba. Me ake nufi anan? Ma'ana sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama yadda ya musu tarbiyya, suka yadda da shi, suka jawo zuwa ga abin da ya tarbiyyantar da su akai, ya kai matukar da kowanne ɗayan su ya yadda shi a kashe shi, amma kada akai ga a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun ji kisar Abu Dujana, wanda kisan sahabbai a yakin Uhud, lokacin da kibo da ake harbowa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yawa, yazo ya rinnube manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada bayansa, ake harbo kibiya, sai da ya zama bayansa ya zama kamar bayan bushiya saboda kibiya, kuma a haka ya mutu. Domin a yakin Uhud an samu damar da har aka zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kafirai suka zo kusa saboda abin da ya faru, wanda mun san kissarsa, kuma har ya zama an karya masa haƙorinsa na gaba. To kibiyar da aka rika harbowa kawai dan aka shi annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan bawan Allah ya lullube bayansa, ya lullube bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gadan bayansa da komai da yake da iko da shi, aka ta harbinsa sai da ya mutu, dan kada a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan matuƙa ce na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya iya tarbiyya har ya juye hankalin mutum ya zama cewa baya tunanin komai sai irin nasa. Mun fahimci abin? Duk mutumin da zai iya sa ka kaje ka yi abinda ko da ba ka yi bincike ba ka tabbatar, to hakika yana da wata dabarar da shi yasa wasu za su ce masa ai sihiri yake wa mutane. Duk wani abu kamar ka ce sihirin aka yi wa mutum, duk da ba sihirin ba ne, ya zama cewa daga yaƙinin in an baka kalma ɗaya ka yarda da ita, shikenan sai ka zama cewa duk abin da za a iya saka za ka iya aikatawa. To wannan da'ar ita ce da'ar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da karantarwar da ya zo musu da ita, sabanin abin da maƙiyansu suke faɗi dangane da su, domin wato ɓata addini da kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Yace wata'a Abu Bakr ibn Abi Quhafata yawman bi Makkata, Abu Bakr radiyallahu anhu ya zauna a Makka, wato yana ya taka wa daraba ay wuti'a Abu Bakr ibn Abi Quhafata yawman bi Makkata, wata rana Abu Bakr radiyallahu anhu a Makka sai da aka taka shi, aka sa kafa aka taka masa wuya da gadan bayansa duk an yi wannan. Yawwa wa duriba darban shadidan, aka doke shi duka mai tsanani, da na minhu Utbah ibn Rabi'ata, Utbah ibn Rabi'a ya kusanto kusa da shi, faja'ala yadribuhu bi na'alaini mafsufaini, ya zama cewa yana dukansa da wasu takalma guda biyu, takalmi mai dan wanda yake da fadin tsakiyar nan shi yake ce ma mafsuf, ya zama cewa yana daukar takalmin yana dukansa, wa yuharrifu gumali wajhi, kuma yana juya su haka a fuskarsa, wato yana karkada su, wana za ala batni Abi Bakr, ya hau kan cikin ruwan cikin Abu Bakr radiyallahu anhu, ya zauna a kai, shine naza. Kuma ce naza asali shine ka hau kan abu ka zauna, yawa kamar da ake cewa dabba namijinta naza alal untha, ya hau kan wato mace. To shi kuma wannan ya doki Abu Bakr radiyallahu anhu, ya kwantar da shi rigingine sai da ya hau kan ruwan cikin sa ya zauna, yadda ake in ana fada tsakanin yara ko kawga ce wani an kawo da shi an hau ruwan cikinsa an zauna ana ta dukan fuskar. To haka wannan mutumi yayi wa Abu Bakar radiyallahu anhu, hatta ma ya'rifu wajhahu min anfihi, har sai da ya zama cewa bai san fuskarsa ba daga wato abin nan daga hancinsa, ma'ana gaba daya fuskar ya da malmalata da duka, ya zama baka iya ganewa fuskar Abu Bakar radiyallahu anhu saboda dukan da ya masa. Wa hamalat banu taymin Abu Bakr, sai da banu taymin dangin Abu Bakr suka zo suka dauki Abu Bakr, fi thawbin a cikin tufafi, hatta adkhaluhu manzila, suka shigar da shi gidansa. Ku duba irin wannan tashin hankali, dukan da aka yi har ya zama an kasa gane fuskar mutum saboda ciwon da aka ji masa, yan uwansa suka zo a cikin tufa suka dauke shi kamar yadda za a ce sun daugawa, haka suka shiga da shi, amma dai bai mutu ba. wala yashkuna fi mautihi, ba sa ma kokwanton cewa ya mutu a lokacin da su suka dauke shi sun dauka ya mutu, fatakallama akhiran nahari, a ƙarshen wuni sai gashi wajen dare yayi magana, da ya tashi bude bakin sa me yace? Ya tambayi ya halina, wanda magani kuka kawo mu, me yace? Sai waye ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ku bani labarin halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki, in sai dai ba a kashe shi ba. Kun fahimci darasin da yake so a dauka anan? Mutumin da aka yi masa irin wannan dukan mai tsanani ya zama cewa ƴan uwansa ma sun sa ran cewa ya mutu, suka dauke shi suka kai shida, amma da ya farfado farkon kalmarsa shine ko ita ce menene ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Kai duk mutumin da ya kafirta wannan mutumi hakika ba mutum ba mumini bane, wanda yake da wannan sifa din yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan soyayya, a ce kuma wani ya kafirta shi ya ce ai ba ma musulmi bane. Ka san wani ma ce wai na karanta wani maganar wani mutumi daga cikin malaman Rafida, yana cewa ai Abubakar radiyallahu anhu asali ma bai musulunta ba, asali ba ma musulmi bane, wai da akwai yana da wani gunki, yana da wani gunki dan karamis da yayi sarka da shi ya rataya a wuyansa duk lokacin da suke sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To in yayi wannan, in yayi sujada, dama wannan gunki yake sawa a kasa sai ya sujada a kansa. Wanda a cikin littafan waɗannan mutane wanda suke cewa mazhabar su ita ce hanyar ahlul bait, amma ana kafirta Abubakar, ana kafirta Umar, wannan wallahi ba zai zama addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba. Allah dai ya kyauta, Allah ya ganar da samarinmu da suka fada irin wannan mummunan hanya. Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da su zuwa ga hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bal hanyar ahlul bait. Allah ya dawo da su kan hanyar ahlul bait ta hakika, wanda ita ce zaman lafiya da sahabbai, kuma da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kansu daya tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, gida daya, uwa daya, uba daya, duk abin da ya hada wancan shi ya hada wannan, kuma duk mabiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Basu bi wannan hanyar da majusawa suka zo da ita ta kafurta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam domin a bata wannan addinin da yazo da shi ba. Yake cewa fatakallama akhiran nahari faqala ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, famassu minhu bi alsinatihim wa adaluhu. Haka ne ko? Sai suka shafi jikinsa bi alsinatihim wa adaluhu, ma'ana sai ya zama cewa sun lallashe shi, sun kwantar da hankalinsa, sun nuna masa cewa a babu komai. Sun maqamu wa qalu li ummihi ummul khair, sai suka cewa mahaifiyarsa wato ummul khair suka ce da shi, unzuri an tut'imihi shay'an aw tasqihi iyyahu, wato ki duba ki ga cewa ki ciyar da shi wani abu ko ki shayar da shi wani abu. Falamma khalat bihi alahat alayhi, yayin da wato shi ya ki cin komai, ya ki shan komai, sai ya ji an gaya masa labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya same shi, sai ta jan hankalinsa, waje ala ya kulu, shi ko yana cewa ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai an gaya min me ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat wallahi la ilma li bi sahibika, mahaifiyarsa take gaya masa shi Abubakar, wallahi ba ni da ilimi akan me ya samu abokinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala idhhabi ila ummi jamilin bintil khattabi, tashi ki tafi wurin ummu jamil yar gidan al-khattab, fas'aliha anhu, je ki tambaye shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajat hatta ja'at ummu jamil, tafita sai da taje gun ummu jamil. Fa qalat, sai tace inna ababakar yas'aluki an muhammad ibn abdullah yawwa sallallahu alaihi wasallam, abubakar na tambaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, sai tace ma a'rifu ababakar wala muhammad ibn abdullah, wa in kuntu tuhibbina an adhhaba ma'aki ila ibniki dhahabti, ni ban san komai, ban san abubakar ba, ban san muhammad ibn abdullah ba. Wa in kunti tuhibbina an adhhaba ma'aki ila ibniki dhahabti, in kina so in tafi tare da ke ne zuwa gun danki, in zo mu tafi tare da ke. Qalat, tasi na'am, tace zo mu tafi. Famadat ma'aha, ta tafi tare da ita, hatta wajadat ababakar sari'an dafinan, sai da suka samu abubakar radiyallahu anhu a kwance kamar ya mutu. Yawwa, fadanat ummu jamil, sai ummu jamil ta matso, wa a'lanat bisiyahi, ta daukaka sautinta, wa qalat, tashi wallahi inna qauman nalu hadha minka li ahli fisq, la ahli fisq wa kufr, yace wallahi, tashi wallahi mutanen da suka yi maka irin wannan abun wallahi fasikai ne kuma kafirai ne. Wa inni la arju an yantaqima Allahu laka minhu, ina roƙon Allah madaukaki ya rama maka abin da suka yi maka. Qala, sai Abubakar ya ce ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, me ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana har yanzu dai shi tambayar sa ita ce ina halin manzon Allah, ku bani labari, ba hali na ya dame ni ba. Qalat sai ta ce hadhihi ummuka tasma'u, wannan mahaifiyarka ce gata tana ji. Qala fala shay'a alayki minha, ba ruwanki da ita. Qalat salimun salih, kalau yake insha Allah lafiya lau. Fa qala aina huwa, sai ce to ina yake. Sai da yaji an fara bashi amsar abin da yake so, shine har yi karfafi zuciyarsa ta karfi, sai kuma ya tambaye su to a ina yake, inda ya da gaske cewa salimun salihun din yana nan kalau kuma la garau. Qala sai ta ce fi dar ibn al-arqam, yana cikin darin ibn al-arqam. Qala sai ce fa inna lillahi علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسي والله حقيني أكينا تيوا بذنش أبنشبا بذنشا ونأبنشابا حسينا جينا زمن ذن الله صلى الله عليه وسلم. كدونا فدقينو حالين ديكي سكيد دوكان دا أكي مسا أما تنانين سشيني يا أبو بكر يكي قالوا أمباشي يشاء دن يرأي يسي بذنشا بس يا زمن ذن الله صلى الله عليه وسلم. Fa amhalata, sai suka saurara, hatta idha hada'atir rihl, har sai da wato damuwar ta dan kwanta masa. Wa sakana nasu, wato mutane kai suka yi sauki. Wa sakana nasu, kuma mutane ya zama cewa sun nutsu. Kharajata bihi, suka kama shi suka tafi da shi da Ummu Jamil da mahaifin Abubakar radiyallahu anhu, suka kama shi. Yattaqiu alayhi ma, yana dora hannunsu akan dai kowace dai daga cikin su. Hatta adkhalatahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai da yaje ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan hankalin sa ya kwanta. To yanzu wannan wanda Allah madaukaki ya bashi damar ya iya training din mutane, ya musu tarbiyyar da zai shigar da wannan imanin a zuciyarsu, akwai wani dan adam da ya kai shi iya koyar da mutane? To ya za a yi kuwa a tarihi a ce ya ci, a ce wani wanda ba shi ba ya ci nasara, amma shi a zo a ce ya yi feli? Tarihin da masu addini shi a suke gaya mana da'iman shi ne cewa daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi ya gurɓace gaba ɗaya, kowa na makafiri, ko ba ka suke faɗi? Wannan natijar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya tarbiyyar kowa ba, bai ilmantar da kowa kuma, bai iya sawa mutane imani a zuciyarsu ba, don haka daga tafiyarsa gaba ɗaya suka watsar. Kuma zunubinsu kawai abun waɗancan mutanen shi ne ba su yi mubaya'a ga Ali ibn Abi Talib ba radiyallahu anhu, shi ne laifinsu, domin asalin addini abunsu shi ne khalifancin Ali. Duk wanda bai yarda da wannan ba kafiri ne, duk wanda ya ce maka ba haka aqida take ba, ko bai san aqidar ba, ko ɓoyewa yake, wannan shi ne asali. Yadda za ka ce la ilaha illallah ka shiga musulunci, to in baka yarda da khalifancin Ali bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan, ba Abubakar, ba Umar, ba Uthman, in baka yarda da wannan ba, to baka zama musulmi ba. Shi yasa duk abinda yake da alaka da mawqifinsu dangane da wasu mutane, to za ka ganshi asalinsa yana komawa ne zuwa ga wannan magana. Allah madauki ya kyauta mutumin da ya kai ga a ce yayi tarbiyyar mutane har ya zama suna da irin wannan ruhin da imanin, ba wato an tuhume shi hakikatan, bal an tuhume Allah subhanahu wataala akan cewa ya aiko annabin da bai ci nasara ba. Allah madauki ya kiyaye. Sai to shine wannan yake cewa wa sanan qulu nawadir hubbina, ummu da mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mahaifiyar Abubakar. Yau ya sunanta ummul khairi, sunan mahaifiyar Abubakar da ita da Ummu Jamil suka dauko shi. Yace wa sanan qulu nawadir al-hubbi wa at-tafani, za mu dauko muku insha Allah irin abubuwan ban mamaki da ba a saba jin su ba, shine nawadir na kauna da kuma miƙa rayuwa. Fi mawadi ashatta min hadha al-kitabi, za mu dauko muku su mu rika nuna muku a wurare daban-daban a wannan littafi din. Wala siyama ma waqa'a fi yawmi uhud, musamman abin da faru ranar yakin Uhud, yace zai kawo. Wa ma waqa'a min Hubayb, da abin da ya faru daga Hubayb wa amsalihi da makamancinsa, duk zai zo muku insha Allah a cikin wannan littafi. To nan dole za mu tsaya. in sha Allahu darasi na gaba bayan Ramadan bi idnillahi tabaraka wa ta'ala zamu dora akan abin da ya ambata sai mu kiyaye cewa anan darasi na uku zamu tashi daga cikin abubuwa guda shida ne ko bakwai da ya kawo guda shida ko yawa to in sha Allahu sai mu tashi daga wannan wuri bi idnillahi tabaraka wa ta'ala as'alullah tabaraka wa ta'ala أن ييسر أمورنا وأن يثبتنا على الإيمان الصحيح على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من متقاء النار فيه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته فيه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما إذا أتى أنبتها إن شاء الله بعد الأسر يوضع درس تفسيري هون kuma zamu ci gaba ne insha Allah daga inda muka tsaya a wancan a wacce shekara ta gabata tare da kokarin takaitawa yadda dai insha Allah zamu kai ga fahimtar nasoshin alqur'ani yadda Allah madauki ya fade su kuma bisa yadda malamai suka fassara in Allah madaukaki ya samu dace sallallahu wasallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum